الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وما توفيقي إلا بالله. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون. آمين. باك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا لاربا 23 ga watan Zulqa'da hijira 1443 wanda ya daidai 22 ga watan 6 shekara ta 2022. Karatun mu na fa'idodin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine halka na 62. Halka na 62 kuma muna yin magana ne akan wato abinda yasa aka gabatar da gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wato salati. Ya kamata a ce inda yadda ake awo ne da sauran abubuwa yadda suke faruwa, salati ya zama a farko, sannan salami, domin a Qur'ani sallu alayhi wa sallimu tasliman. To me ya hikima ta sa a nan aka sa malam bashir, me ne hikima ta sa aka sa al'amarin ya zama salati shi gaisuwa ga fara yi sannan sallama, to sai sannan salati. Sai malamai suka yi magana, malam ya kawo mana magana kamar guda biyu wadda yake ganin ita ce amsa akan wannan matsala. Tambaya ta farko, amsa ta biyu wadda ita ce cewa sallah tana da zangwaye da yawa, zango-zango ne, kamar wanda ya tada sallah kamar fa ya tafi gurin Ubangiji, zai je gurin Ubangijinsa ne, to kuma sai yake yada zango a hanya, yana tsaye ya yada zango a ruku'u, ya dago daga ruku'u sannan ya tafi sujjada, ya dago daga sujjada a haka har kamar in an je tahiyya kamar an isa fadar tahiyyar ƙarshe, kamar an isa fadar Ubangiji. To da aka isa fadar Ubangiji, to ya kyautu a ce an gaida Ubangiji tabaraka wa ta'ala, saboda haka to shine sai a yi tahiyya. To tahiyyar nan bayan ka gaida Ubangiji, to yana da kyau wanda motar da ta ɗauko ka ta kawo ka wannan, ko direban da ya ɗauko ka, ko jagoran da ya ɗauko ka ya kawo ka wannan bada, shi ma kai masa gaisuwa. Saboda haka ce shine sai a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma sai a gaida shauran bayin Allah mutanen kirki. Idan aka gaishe su, to kaga shine dalilin da yasa a nan aka gabatar da gaisuwa akan salati. An fahimta dalilin kenan. To wannan maganar muke yi, malam yace wala raiba, shafi na 223, wala raiba babu kokonto, annal mu'mina sadiqa, mumini mai gaskiya fi imani a cikin imaninsa, wa hubbihi da soyayyarsa, kad nawwara Allahu ta'ala qalbahu, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haskaka zuciyarsa, wa kashafa anhu hujubahu, sannan ya yaye masa shamakansa, fa huwa yukatibu kitaba ahal al-iyani wa shuhudi, sai zamo yana yin magana, maganar irin wanda suke wato gani kuru-kuru suke yin kuma tsokaci, kama ja a fil hadisi, kama yadda yake cikin hadisi allazi rawahu ibnu abi shaybata, wanda ibnu abi shaybata ya rawaito, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, laqiya awfa bin malikin, ya gamu da awfu dan malik, fa qala lahu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, kaifa asbata ya awfa bin malikin, awfu yaya kawai gari, fa qala sai ce asbatu mu'minan haqqan ya rasulullah alayhi salatu wassalam, na wayi gari ina mumini mumini tabbatacce wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala yake inna li kulli haqqin haqiqa dukkan gaskiya tana da haqiqa fa ma haqiqatu zalika me haqiqat cewar ka wayi gari kana mumini me zai tabbatar mana da haka me zai takace ka wayi gari mumini cikakke me zai tabbatar mana da cewon ka wayi gari mumini cikakke qala sayyidi ya rasulullah ya wayi ta Allah alayka salatu wassalam atlaqtu nafsi an ad-dunya gaba daya rai zuciyata na sake ta gabarin duniya ma'ana na raba ta da duniya gabaki da fa asharatu layli bil qiyam sai zamo dare na ina hore shi ina hana idanuna bacci da tsayewa dare wa azma'atu hawajiri bistiyami na kishirwantar da wato garjina da azumi shine hawajiri dan un hajiratu shine a larabci ake cewa az-zahiratu garji kenan ma'ana dai dare qiyamul layli rana azumi yace da na zama haka wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi sai na zama kamar al-arshi da ake cewa na ubangiji kamar gashi ina ganin sa wa ka'anni anzuru ila ahli jannati sai na zama kamar ga ƴan aljanna ina ganin su yata zawaruna fiya suna yin ziyarce sai ni a cikin ta wa ka'anni anzuru ila ahli nari kamar ga ni ina ganin ƴan wuta yata zagauna fiya suna kururuwa a cikin wuta wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce arabta eh ka samu muqamin ma'arifa eh falzam kallazuntu wannan abin da wannan da baka faɗa haka e ka wayi gari mumini really ba shakka saboda haka kallazumta ka abdul bawa ne da nawwar Allah kalbahu da wato Allah ya haskaka zuciyarsa waja mithl zalika an halisa tabni malik irin wanda yazo daga halisatu dan malik watashahud shi at-tashahud huwa tafaqul min ash-shahadati wash-shuhud wa huwa yaqtadi al-hudur wal-istihdar a shi kalman tashahud awansa a larabci shine tafakkul daga shahada ko shuhud yana hukunta halarta ko neman halarta kama nasu alayhi al-hari arifun al-jarikuna kama yadda arifai wanda suka dilmiya cikin sanin Allah suka yi nasu suka bada bayani ta haka suka wanda suka dilmiya min al-bahr al-muhammadi daga kogin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala fil mawahib al-dunya wa shari'a ya bada a cikin littafin al-mawa'ib al-ladunniya da tarhinta wa min ladaib at-tashahhud ma qalahu al-baydawi fi sharh al-masabih yana daga ladaib taushe na shi tashahhud na tahiya abinda baydawi ya bada cikin sharh al-masabih yace allamahum sallallahu alayhi wa sallama wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su an yi furidu sallallahu alaihi wasallam bi zikin su kadaita shi da ambato bayan ya kulu sai assalamu alayka ayyuha annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu damme li sharafihi manzo Allah ya koya mana mu faɗa haka ne dan daukakar da yake da ita wa mazidi haqqihi alayhi da kuma dadin haƙin da yake da shi akan mu kuma Allah mu sannan manzo Allah sai ya sanar da su an ya husu an fusau awwalan suke bantu kansu a farko da tai bayan ka gaida manzo Allah sai sarki sai ka fara kebanta kanka kuma sannan kuma ka faɗi bayan Allah la'ana listimama biha ahamu domin bawa ranka kulawa shi yafi muhimmanci kuma amara mun sannan umarci su bi ta'mimi salati ala salihina da game sallama ga mutanen kirki wa ilaman minhu dan sanarwa gare shi bi anna du'a lil mu'minina addu'a ga mu'minai yan baki an yakuna shamilan lahum yana da kyau ya zamo ya tattaro ga baki ɗayan su kuma qala sai ce fa in qila idan aka ce kaifa shari'a hadhal lafz ya aka shar'anta wannan lafazi wa huwa kitabu bashari tare da cewa zance ne na mutum ma kaunihi manhiyan anhu fi salati tare da cewa kuma an hana yin magana a cikin sallah fal jawabu amsa anna zalika min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam wani ya daga ci banta ke bantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an ya fasila musalli kitabahu bi zalika wa nahu shine wato mi sallah ya fuskanta da yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana kuma katarnin sa wa salatu sayyatun kuma sallarsa managarci ya ce biki laji ba idan ka sallal musalli kida ba gari bis salat sabani idan mai sallah ya nufi wani annabi sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wata kullu salatu ai anan sallar ta sai ta bata kamar nasu alayhi fuqahu kamar yadda malaman fiqh suka nasanta wai da kake sallah a tahiyya sai kace assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh ai magana ce wannan yanzu da wani kai wa sallama ta baki an bayyana sai wani yazo ya ce assalamu alayka wani to sallar ta baki amma in kai wa manzo Allah sallama sallallahu alaihi wa sallam tana nan ba komai kai magana a sallah amma da ke annabi kai magana wannan yana daga cikin hususiyar ka bar sallar ka karanta mai gaisuwa shi ma cikin sallar ne saka amma in kai wa waninsa kowaye eh malaman biyu suka ce sallah ta baci da wani kace assalamu alayka wani ayya sallah ta baci yi ka sa kowata an fahimta ثم قال سنيتي فإن قلت إن كسي فما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الكتاب ثم هي حكمة سكن كوتشيوا فقوا إزوا واتوين كتابا دا كبقى شاء قبنك ميسا أكا كوتشيوا السلام عليه أكيتوا السلام عليك tare da assalamu alayka wanda yake gabanka yake kusa da kai shi kake gaya assalamu alayhi kuma wanda baya nan to ya akai ba a ce assalamu alayhi ba kuma ake cewa assalamu alayka me yake ma cikin haka ma anna lafzul ghaibati huwa alladhi yaqtadi as-siyaq tare da lafzin gaiba shine wanda siyaki yake hukuntawa a zahiri a siyaki sai a ga cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam za a ce assalamu alayhi to ya akai haka ka anta qulu ko ka anta qula kamar ka ce assalamu ala nabiyyi fa anta qila min tahiyyati llahi ta'ala ila tahiyyati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma ila tahiyyati nas thumma ila tahiyyati sai zama ya tsara su daga gaida Allah zuwa gaida annabi sallallahu alaihi wasallam daga gaida annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gaida kansa daga gaida kansa kuma zuwa gaida mutanen kirki to sai wala yace ajaba tibi malam tibi ya amsa bima muhassaluhu da abinda matabbacin sa gashi nan yace nahnu nattabi'u lafzar rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ainihi alladhi allamahu as-sahabatu yace to mu dai abinda zamu ce a wannan matsala shine muna bin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainin sa wanda ya koya wa sahabbai ai yace ai dai wa in kunna lala arabu sirra zalika koda ba mu san me ye sirrin da yake cikin haka ba qala sai yace wa ya tamilu an yuqala an tariqi alim ma'rifati billahi ta'ala zai iya yuwa a fada ta hanyar masana Allah a ce innal musallina su ba su sallah lam mastabtahu a babal malakuti bitahiyyat yayin da suka nemi a bude musu kofar malakutin ubangiji da yin tahiyya gaisuwa uzina lahum sai akai musu yarji bidukuli da shiga fi harimil hayy alladhi la yamutu a cikin wato alfarma wato harami fada ta sarki rayaye wanda baya mutuwa fakarrat a'yunuhum bil munajati da suka shiga wannan fada to sai idan su tai sanyi da munajati tattaunawa da ubangiji fa nubbihu sai aka fadakar da su ala anna zalika aka ce musu wannan fada da kuka shigo fa kun shigo ta ne bi wasitati nabiyir rahmati da wasitar annabin rahama ba dan shi ba da ba ku shigo ba wa barakati mutaba'atihi kun shigo wannan fada ne saboda albarkar biyayyar da kuka yi masa faltafitu ko faltafatu ana ba da labari faltafatu da suka da aka faɗa musu haka kawai sai suka waiga fa idhal habibu sallallahu alaihi wasallam fi harimil malik alhasib dalla wa ala hadr suna waigawa sai ga manzo Allah shi ma a halarta wannan fada fa aqbalu alaihi sai suka fuskanta gare shi qa'ilan suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh an bayyana eh sun shigo fada Allah suna ta kirari suna ta gaisuwa sai aka ce muku fadan nan fa ba dan annabi ba da ku shigo ta ba suna waiga sai ga annabi a fada sallallahu alaihi wasallam jina ce suka yi manzo Allah jinjina suna godiya suna gaisuwa da tabbata gare to duk me tahiyya abinda ake gaya miki an bayyana duk me tahiyya in ka zauna a wannan tahiyya kana karanta kana fada Allah ne kuma ana gaya maka wannan fada da ka shigo ta musulunci nan da ka samu aka ce sallan nan ka zo ka tada sallar nan ka biyo zangwayen nan aka iso wannan halaran duk saboda wasiƙar annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar biyayyar da kai masa ba dan shi wada ba kai sallar ba to ana tuna ma haka sai ka ce to assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh an bayyana to shine amin wa qad qala zalika al-hafiz ibn hajar fi al-fath ibn hajar an al-asqalani yasur wa na cikin fatul bari ثم تكلم على السلام على عباد الله الصالحين سنه magana akan sallama ga bayin Allah mutaren kirki wal kila al hakim at-tirmidhi an turo daga hakim at-tirmidhi min nawadir al-usul kiran nake da tallitafin shi annahu qala yace man arada an yahza bi hadha as-salam wanda yake so ya rabota da wannan gaisuwa allazi sallimu al-khalqu wanda halitta take yi ai jami'ul musallina ma'ana gaba ɗayan masu sallah fi salata cikin sallar su falyakun abdan salih ya zama mutumin kirki inde kana so ka zama cikin wannan gaisuwar da duk tahiyya ake yin ta to ka zama cikin mutanen kirki hatta yanta zuma fi sirki ibadillahi salihina har dai mutun ya zama ya shiga sirrin bayin Allah mutanen kirki allazina yusallimu alaihi wal musalluna fi salawati bil amjini wanda mutanen kirki masu sallah suke musu masu sallah suke musu gaisuwa a cikin sallolin sa izuwa taji al-kiyama wa illa in baka zama cikin mutanen kirki ba hurrima hadal fadl alazim za a haramta maka samun wannan falala wannan wanda yake mai girma wa qala al-fakihani imam al-fakihani yace yamba gidil musalli yana gabata ga mai sallah an yastahdara fi hadal musalli mahalli ya halarto a wannan bigire shine ya kula lokacin da yake cewa wa la ibadillahi salihina wannan gaisuwa ta tabbata bisa bayin Allah mutanen kirki to ana so ka halarto wa jami'al anbiya gaba ɗayan annabawa wal mala'ikati da mala'iku wal mu'mini da mu'minai min al-insi daga mutane wal jinni da aljanu wa qala aidan ya fada kuma yace qala al-qaffal fi batawai malan qaffal ya fada cikin fatawai yace tarku salati barin sallah yudirru bi jami'il muslimi yana cutar da dukkan musulmi la'anna al-musalli domin shi mai sallah ya kula yana cewa allahumma ghafirli wa lil mu'mina wal mu'minati wala budda an ya kula bi tashahudi ba makawa ya faɗa a sai ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin fa yakuna mukassaran fi kalimatillahi in mutun ya bar sallah sai ya zama ya takaita cikin hidimar Allah wa fi haqqi rasuli sallallahu alaihi wasallam ya takaita cikin hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi haqqi nafsi ya takaita cikin haƙin kansa wa fi haqqi kafatil muslimina haka a cikin haƙin gaba ɗayan musulmi walizalika dan wannan ne azumatil ma'asiyatu bi tarkiha sabo ya girmama da barin sallah sallah in baka yi ta baka yi to ba kai kadai har ka cutar da yan uwanka musulmi ba duma a ciki zaka karanta musu gaisuwa ka cuci kanka ka cutar da yan uwanka musulmi domin zaka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yan uwanka musulmi za su jigo ba wa maki a cikin sallah ka ce allahumma ghafirli wali walidayya wali mu'mina wal mu'minati ba wa maki ka faɗi wannan addu'a to kaga ka cutar da su da barin wannan sallar dan haka ne saban barin sallah ya zamo babba jumalan afal wastan bada minu subki imamu subki ya istinbari anna fi salati haqqan lil ibadi ma haqqin lillahi ta'ala cewa a cikin sallah akwai haƙƙi ga bayin Allah tare da haƙƙin Allah ta'ala wa man taraka wanda ya bar sallah a haq a khalla bi haqqi jami'il mu'mina ya wofantar da haƙƙin gaba ɗayan mu'minai man maza mu'minan fa tun daga kan annabi adam wa man yaji'u da wanda zai zo ila yawmil qiyamah haƙƙi zuwa tashi al-qiyamah li wujubi qawli fiya domin wajibi ne in yayi sallah ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kai ba iya mutane ba har mala'iku ai su ma ibadillahi salihin ne an ba yimta barin ka sallah kai kadai duk kai wannan tabargazar kisa saban ce zama ba eh tun ma kaza al-abdul musalli sannan bawa mai sallah ya hadu salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da tashahudi bayan tayya imtisala li amri Allah ta'ala dan sanar da umarnin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gaisuwa wa inna ashrafa ahwalil abdi mafi daukakar halin bawa wa aqrabaha ila Allah ta'ala mafi kusancin ta zuwa ga Allah madaukaki huwa halus salati lillahi ta'ala shine halin sallah ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bimtisalil abdi li amri Allah ta'ala sadar da umarnin bawa ga sadar da bawa ga umarnin Allah ta'ala bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam yanalul abdu tilkal karamati bawa yake samun wayannan girmama girmame a ko tilkal makarumati wayannan darajoji almanudata wadda take a barnan nadewa bi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam bayanala martabata da'ati lillahi ta'ala bawa sai ya samu darajar biyayya ga Allah haitu innahum tasala amr Allah saboda ya tsare da umarnin Allah wayanala darajatul ibadati lillahi ya samu darajar ibada ga Allah ta'ala da anna salati alaihi sallallahu alaihi wasallam domin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya du'aul abdi rabbahu an yi salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam shine addu'ar bawa ubangijin sa yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa qad jaa bil hadisi yaro cikin hadisi addu'a huwal ibadatu addu'a shine ibada dan haka in kai addu'a kawai ka dauka ka bauta Allah ne abinda kake nema ka roƙa wannan kuma lamarin yana gurin Allah amma dai kai Allah ya ce ka roƙe shi ka roƙe shi to da haka abinda ka roƙa ya ga dama ya baka nan take ya ga dama ya jinkirta ya ga dama ya canja ma ya baka wani abu wanda ba shi ka roƙa ba ya ga dama ya bari kiran alƙiyama ya baka musayin addu'a ka gida a aljanna wannan duk garin jawar Allah ya yi tabaraka wata'ala da haka amma dai ya ce ka roƙe shi zai amsa maka fa huwa zamina laka al-ijaba ubangiji ya lamunce maka zai amsa ma lakin sai dai fi ma ya taru laka cikin abin da ya zaba ma ne la fi ma ta taru laka suka ba cikin abin da ka zaba wa kanka ba sannan a lokacin da yake so ba lokacin da kai kake so an fahimta amma dai in kai ya lamunce ya ce ud'uni astajib lakum magana ta kai ku roƙen kawai zan amsa mu to in dai kai addu'a ya amsa maka da ɗayan abubuwa ko a baka take abinda ka roƙa ko kuma a bari abinda ka roƙa ba yanzu ban an baka yanzu zai maka cuta sai nan gaba ko kuma a abinda ka roƙa an baka cuta zai zama sai a musanya ma da abinda zai maka alkhairi a lokacin ko a bari shi wani lokacin ko a ide maka sharri kwatan kwatan ta eh in dai ka roƙa an karba ko a ide maka sharri kwatan kwatan ta ma'ana dai mutun ya da wani sharri nan ya tunkaro masa shi kuma ya da kufa yana neman wani alkhairi sai a ki bashi wannan abin sai a ide mai wannan sharri an bayyana ta yi in aka baka alhairin in wannan sharrin ya zo da kai da alhairin duk sai ya tafi da ku an bayyana eh da kai da alhairin da ka roƙa duk sai ya tafi da ku sai da haka to sai a ce a hana maka wannan alhairin a ije maka wannan sharrin kai ya same ka an bayyana eh sai a ije maka wannan sharri eh naira 500 kake ta nema za ka yi wata hidima kake ta ba fituka to kuma ga wata jiya nan za ta taso jiya nan inda taso wato ba 500 din nan da aka baka ban an baka ita 500 din sai ta shige gidanka da kake zaune waye ya shige a cikin wannan jiya duk wani abu da ka mallaka sai ya tafi sai a ce to a ije wannan jiyar sai a baka 2,500 ba ta buba gidanka ya zauna ga 2,500 nan shike nan sai ka sa a baka lafiya kalau kuma ciwo an ije maka shi baka sani ba ka sani ba kai kana ganin addu'a ana ta addu'a wai abu shiru ake ji ba shiru ake ji ba bugawa zamina lakal ijaba kun san ramana wato ramana idan Allah ya maida bawa nasa in yace wani ba za ka ga sharri ba za ka gani ba in Allah ya maida bawa nasa haka annabi ya ga mana fa iza ahabbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u wa basarahu alladhi yusiru wa yadahu allati yabri wa rijlahu allati yam wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in sa'ala la u'izannahu yace rubba ash'ata agbara law aqsamu ala allahi la abarra wallahi in Allah ya maida kai nasa in kace wana duk alheri zai gani in kace wana tuf aka san haka zai gani an fahimta sai haka lokacin da Shehu Tijjaniyar Dalan zai je haji a Misra akwai wani bawan Allah ana ce masa Sheikhu Muhammadu Kurdi to Shehu Tijjani ya je gunsa ya ce masa ka zauna a guri na baka ayyuka na ibada da zazo muka ka zauna kai sai ce a'a na taho tare da aye kuma haji za mu je ban so aye na su tsere mun abinda nake so kawai kala kai bawan Allah ne mutumin kirki wanda Allah ya yarda da kai abinda nake so ka lamunce min je hajjin nan lafiya an dawo lafiya sai ce na lamunce maka to haka ku akai in bawan Allah ya ce maka wani buga zai ce na alamun cewa ka je lafiya ka dawo wallahi ba za ka ga shari ba in dai Allah ya yarda da shi din shine law aqsama ala llahi la abarra to wannan wanda Allah ya yarda da shi ne yayi maka lamuni baka ga sabani ba to nan kuma rabbul izzati ne yayi maka lamuni yace na lamun ce ud'uni astajib lakum shi yayi maka lamuni ba wai wato akwai lamuni akwai addu'a shi bawan Allah an kace wani ayi mun addu'a to in yayi ma addu'a tabbas an amsa in dai na Allah ne tabbas an amsa amma ta yu kai addu'a da kake abin da kake so so kake gobe ka ganshi ko jibi ka ganshi to amma an karba amma shi kuma ba lalle bane sai zamana sai gobe ko sai shekara uku kai in Allah ya ga dama ya yi shekara 20 masu zuwa ma sannan abin da ya roƙa din sana'a baka ko ya bayan ya mutu a baya duk an amsa kuma yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan bil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana dimit ala amwalihim wasdid ala qulubihim fala yu'minu wa tarawul azaba lak subhanallahi bakar addu'a da annabi Musa ya wa fir'auna ke yace Allah ka ba wa fir'auna kawa da duciya a rayuwar duniya dan batar da mutane ga barin tafarkin ya Allah ka shafe albarkar duciyarsu ya Allah ka tsananta zuciyarsu kada su yi imani sai sun ga azaba mai radadi ka hana su imani kaga magana ta kare ka toshe zuciyarsu kar su yarda da kai har sai sun ga azaba mai radadi da annabi Musa yayi wannan addu'a take sai Allah yake kala qad ujibat da awati kuma fastaqima Allah yake aka sai da annabi qad ta taki tabbas abinda kuka roƙa annabi Musa da annabi Haruna tabbas na karba an amsa magana ta kare amma ba sai da aka shekara 20 sannan kuma aka ga abinda aka sai bayan shekara 20 sannan wannan abinda suka roƙa suka gani to addu'a ke to ita kwaramana in aka ce na lamunce maka to inda ya sayi ya ce to in ya ce tace-tacen za a ga don haka da asibu bin barkaya ya lamunce wa annabi Suleimanu kawo gado a kifta gani tace aka kawo ramana kenan ya ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ba addu'a zai yi ba ba ta zai Allah ka kawo gadon nan eh kafin yifta ido ba ba haka zai faɗa ba a ramana ce wannan abinda zai faru ne ba wani abu lamarar da ba wani abu saboda ni an shigar da shi cikin halara ta fada Allah wanda in sun ce da abu kun bai kunu nan take
Allah taka
ya san an mai haka kuma albarkacin annabin nasa annabi Suleimanu albarkacin sa aka yi mai haka da haka shi ya sai yana da wannan matsayin kuma shi annabi Suleimanu ya san Asif ya san a fadarsa akwai wanda yake da wannan matsayin kuma yake so ya gwada musu irin waɗanda fadarsa ta ɗauka a gaba a zaune suke a ƙasa a zuba a gabansa albarkacin sa suke ci to a fadarsa ana samun masu yin wannan ina ga shi kuma kansa an bayin da shi yasa ya ce to ya ayyuhal mala'u ayyukum ya tini bi arshaha qabla an ya tuni musulmina waye zai zo min da gadanta ga sunan sun taho kafin zo suna masu ni kauya sun riga sun taho sun gabo hanya ya gansu sun taho yace sun taho sun baro shi a gida da tsaro da komai yace ga sunan sun taho wa zai zo min da gadanta kafin su zo suna masu mi kauya to da haka su aljanu zai suka ga wannan aikin su kurewa duk ga su suna fadar annabi Suleiman wa usira li Suleiman zunudu mil insi wal jinni wa dairi fa hum yuzauna fada ce wanda ba a taba ganin irinta ba ko ba za a gani ba ga aljanu ga mutane ga tsuntsaye ga nau'o'in halitta kowanne suna zaune a wannan fadar kowa da irin aikin da yake kuma da irin umarin da yake jira a bashi ya je saboda haka su aljanu suna hidima su shiga cikin ruwa su fito da gold su fito da duk abubuwa da ake so wa ushira li Sulaiman wa to wa min ash-shayatin man yaqusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalika ko saboda haka ash-shaytanu kawai za su shiga cikin ruwa su fito da duk abin ingini ne yanzu nan kyauta da bismillah za a sa aljannu su ta da gini kawai dai kaga gini an gama shi aikin su kenan tsuntsaye a aike su su kai wasiƙa su je su kai labari duk duniya an ana so za su a kai a rubuta wasiƙa ku kai wa sarki wani kawai tsuntsuwa za ta dau wasiƙar ta tafi ta je ta kai ta abinda za ta to kawai yake so ya gwada ni'imar da Allah ya masa bayi su da gani sai ce to waye zuwa daga danga sunan sun tau ifrit yace ana atika bi qabla an taquma min maqamika
na'am
to shi ba neman taimakon Allah ne ba a tsabar karfin da Allah ya bashi kawai zai faza ya je da kuwa wai tasribi zai yi ba yawa da tsabar karfin da Allah ya halitta ya bashi zai tafi da gudu ya je da koshi da gudu ya kawo da haka sai ce kafin ka tashi daga fada na kawo shi ila an sai awa shida ne zaman fada to kafin ka tashi na kawo shi ko magana ake tafiyar da ta kai kusan wata uku eh ita ce zai yi ta awa shida awa uku zuwa awa uku dawo tafiyar wata uku kaga wannan ya gwada karfin shi to wannan tsabar halittar da Allah ya bashi ne zai bude halittar sa ya baza iska ya fita da gudu yaje to sai yace muna son wanda ya fika sauri awa shida yayi yawa eh to shi aljan baka tsara ji wani aljan yayi magana ba saboda ba da da wani wanda zai yi fiye da wannan ta zai tashi a cikin aljan to babu shine kawai su an gama da su an gama babu to sai shi wannan mutum ya tashi Asib bin Barhaya mutum ne wali daga cikin waliyan zamanin Annabi sai yace zan zo da shi kan kibta ido ba eh zan ni zan zo da shi ana a cika bi kabula an yartar da ile ka zan zo da shi kafin ka to ramana kenan wannan ita ke cewa ramana kuma hayyo in Allah ya dada bawa sai ya hure mai wannan in yace maka wana na lamunce ma samun kaza Allah zai baka ba shi zai baka ba Allah ne ya yadda da shi Allah yayi ya hure mai wannan ya shiga cikin masoyan Allah da Annabi yace in su haka so su shikenan asahabbai ma an gansu masu wannan asahabbai ma an gansu sai na baka ya nuna wata a cike ce mata ce to kowa ce ce za ta zama mace ko da namiji ne halara za ta canza mai da shi mace saboda shi an bayyana yawa ko da alawul mabud an rubuta mace ai akwai lawul maknun mashi'a kenan to mashi'a kuma ita take tafiya saboda haka kowanne ya canza ya mai da ita saboda mace saboda ya isa a gurin Allah an bayyana a cikin sahabbai akwai masu wannan shugaban su alaihi salatu sun gani kawai ana zauna a Tabuka an tafi Tabuka kafin a hanya ina ya lokacin da yake tambayar ina ka abu ina waye ana wannan kawai sai aka dinga gano kawalwai ne a ta mutum daga nesa an rasa waye kawai sai Annabi yace zama Abu Haisama to ko waye to zai zama kawai haka Annabi yace masa kun Aba Haisama zama Aba Haisama kawai ya zama kuma shi din sai gashi ya zo ya zama kuma Abu Haisama din an bayyana to ko waye to zai zama Abu Haisama din zai zama an bayyana saboda shi rabu da Allah ya ce da kai ya mai da shi nasa zama na Allah shine yake da wahala to amsa addu'a Allah ne ya lamunce yace ku roƙen zan amsa muku to inda ya kai an amsa kawai sai dai ɗayan wayannan abubuwan na ba ta an fahimta to shine addu'a huwa al-ibadatu sai yace wa yanalu bi zalika aidan salatu Allah ta'ala wa salawatu malaikati Allah alaihi wa salawatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka zaka samu salatin Allah da salatin mala'iku da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya kuka gabata wa yanalu bi zalika aidan ridan Allah ta'ala wa ridan rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hubban Allah ta'ala wa hubban rasuli sallallahu alaihi wasallam zai samu yadda Allah ya samu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu soyayya Allah ya samu soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuftau lahu bi zalika aidan babur rahmati wal ijabati wal qabul abude maka kofar rahama da kofar karamsawa da kofar karkuwa don mai ila abdul musalli a ce da bawa mai sallah ta khayyar min addu'a ma shi ita sai bayan duk ka gama wannan sai a ce to zaba addu'a da ta yi maka kai ba a wani ce ga iya wanda za ka yi ba bayan ka gama tahiyya kayi salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce ka zaba addu'a da ta yi maka kai an bayyana me ya dame ka to fadi anan wanda kai maka ba a ce maka sai addu'a iri kaza ba a zabu wanda kai maka kai da kowane yare Allah ba yaran da ba yi an bayyana fa inna qad futiha lahu babul adai wa lokacin an bude maka kofar baiwa da karkuwa bi fadli wa barakati salati ala hadha ar-rasul ta'ala domin ka fara yin salati a tahiyar sai da ka fara salati sai aka ce to ai addu'a in baka yi salatin nan ba ko kai addu'a ba karwa ba saka akaza al-abdu yad'u sibawa kuma ya hadu yana addu'a wa yas'alu zal jalali wal ikrami yana roƙon ma abucin jalala da ikrami wa dauli wal inami da baiwa da ni'imomi wa kullu da'in du'a'u ala zuwi mati kowane mai addu'a da kake gani addu'ar sa gurgudan himmarsa gurgudan himmarka gurgudan samuwan bukatarka an bayyana kisa na gaya muku duk sanda kake salatin annabi zai zama maka ciki to duk wani abu da yazo ya zama maka damuwa to ka tabbatar kawar wacce yazo ne wallahi duk abin da yazo maka zai maka damuwa ya tsaya maka anan to ka tabbatar ya go karshe karshen sa yazo sai dai wani abun ba shi ba ka fara tunanin wani abun amma dai wannan abun wallahi sai ka samu yawa in dai salatin manzo Allah ya rina ka kana yi da yawa to wallahi duk abin da yazo zai maka damuwa ya zai maka ciki kaka a ranka to ka tabbatar karshen sa yazo za ku rabu ne zaka samu wannan abin sai dai wani abin ba dai wannan ba kullu sa'ilin su'alu ala qadri warib duk wani mai addu'a addu'ar sa gurgurdan sanin sa Allahumma hab bi himmatina ilayka Allah ka sabrar da himmun zuwa gare ka waja'al kullu zarratin fina muqabbalatan alayka Allah ka sanya dukkan wato wata zarra tamu abakkar ko muqbilatan afwan muqbilatan alayka mai fuskantuwa ce zuwa gare ka fa kana taqdimu salami ala salati alaysa salat fi qudi salati gabatar da gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan salati gare shi sallallahu alaihi wasallam a zaman da ake na tahiyya huwal ansaba sai zama shi yafi dacewa bi muqtada maqami tahiyyati saboda mukuntar maqamin tahiyya wa hunaka hikamun akwai wasu hikimomin wa asrarun da wasu asiran wa fi ma zakarnahu ba'dul kifaya amma cikin abin da muka faɗa ya an dan gamsu da abin da muka faɗa yanzu lallai mun gamsu Allah ya saka da rai alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah